This is a survey of the Hausa sound system. My informant is a native Hausa speaker from Kano, Nigeria. Number one, consonants. A, plosives.
Bata, tabo, tuka, duka, fata, father, fat, kud, kuda, guda, sariki, jirgi, thak, jama'a, al-Qur'an.
B, affricates.
Chika, jika.
C, implosives.
Boye, zazabi, dora, mabudi.
D, ejectives.
Tsoro, yaza, kibta, bako.
E, nasals.
Magana, naam, nema, batun, ungulu, katan.
F, taps, flaps, and laterals.
Murna, liga, bara, lalache.
G, semi-vowels.
Wayo, yawa, kawa, lafia, gwada, gyada.
H, fricatives.
Hira, mahuchi, sata, zata, tilas, shawara, bashi.
Number two, vowels.
Iali, gari, yanzu, amfani, shekara, dafe, riba, fita, goshi, kuburo, bukata, kunya, aiki, sosai, akwai, kyauta.
Number three, consonant and vowel assimilation. Examples. A, consonants. One, before front vowels.
Bata, bache, gwada, gwaje, hausa, bahaushe, kaza, kaji.
Two, bilabial and alveolar.
Abin mamaki, abin mamaki.
Three, alveolar and alveolar.
Rigar sarki, rigar sarki.
Four, formation of intensive verb forms.
Buga, bubuga, kama, kakama.
B, vowels. The use of the directional morpheme ma before a pronoun.
Mani, mini, maki, miki, masu, musu.
Number four, tones.
Wia, kai, mache, wia, yakamata, ungulu, yakamata, kai.
Number five, listening exercise.
Bayan da aka yi kokarin kace tunikin baye, sai duk sauran kasashen duniya suka duka saboda tabbatar da kafa mulkin nan na walawa da sakin jiki, wato mulkin demokradiyya sosai da sosai a cikin duniya, don masu mulki su riƙa yin adalci da kuma sanin ya kamata. Ta haka ne za su kyautatawa jama'arsu yadda al'amuran duniya za ta sami jin daɗi baki ɗaya.
This concludes the survey of the Hausa sound system.